بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato yau ranar Lahadi ranar 23 ga watan 11 watan Zulqa'ida na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1447 ranar kenan take ranar 10 ga watan 5 wato watan Mai na miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2026 rana ce wacce muke yin karatu cikin abin da ya shafi bangaren aqida in ba a manta ba bayan sati biyu ne muke gabatar da wannan karatu to ya kamata a ce mun gabatar da shi a satin da na gabata waɗansu dalilai suka sa ya tsallako zuwa yau domin wannan shine sati na uku da karatun mu na ƙarshe a wannan bangare a wannan nahiya to yau in Allah ya so zamu ci gaba kuma muna darasi ne cikin littafin nan namu na usulus salasa littafi wanda ya kunshi ababe guda uku da suka shafi ingantacciyar aqida in ba mu manta ba bayan an gama littafin aka ce kuma za a biyo baya da wani littafin shi kuma ya kunshi arkanus salat bayan shi ma kuma akwai wani littafin wanda zai biyo baya in Allah tabaraka wa ta'ala ya so bayan wannan arkanus salati din kuma akwai abin da zai biyo baya shine qawaidul arba'a to dai insha Allah wa'annan muna bibi to bayan abin da ya shafi usulul salata din can har mun shiga cikin arkanus salati wa shurutiha rukunan sallah din nan to yanzu ciki muke in Allah ya so zamu dora mu ci gaba a littafin da ke hannuna shafi na 31 daidai inda aka ce wa arkanus salati 14 wa arkanus salati 14 rukunan sallah rukunai ne guda 14 in aka ce ma'anar rukuni ma'anar shi farilla abinda in babu shi sallah ta ɓaci abinda in ba a zo da shi ba to sallah ta ɓaci to yace akwai guda 14 a fahimtar malam mai wannan littafin za mu ji su ɗaya bayan ɗaya tare da hujjoji da dalilai akan abinda yake ganin cewa ya sanya wannan abin ya zama rukuni ko ya zama farilla cikin al'amarin sallah Allah ya saka da alkhairi da farko yace alqiyamu lis-salati tsayuwa domin ita yin sallah rukuni ne ma'ana yin sallah daga tsaye yin ta daga tsaye rukuni ne farilla ne wajibi ne amma ma'al qudrati in akwai iko in mutum yana iyawa kaga banda gurgu banda mara lafiya banda tsoho wanda bai iya tsayuwa so wannan bai zama rukuni cikin rukunan sallar su ba ajizanci ko gajiyawa ta hana amma wanda yake yana da ikon da zai iya sallar daga tsaye musamman sallar fata farilla to yayin yace daga zaune ya karya rukuni daya za mu ji dalilin da yasa tsayuwa yin sallar daga tsaye ya zama rukuni nan gaba amma yanzu zai lissafa muna rukunan ne tukunna guda 14 sannan ya biyo baya da kawo muna hujjoji akan kowane daya mun ji dai na ɗaya shine tsayuwa domin sallar yin sallar daga tsaye matuƙar akwai ikon yin haka na biyu ya ce wa takabiratul ihrami da kabbara harama shi ma rukuni ne za mu ji hujjar malam abinda ya sa ya zama rukunin kabbara harama ita ce kabbara da ake ta farko wacce da an gama iqama din nan ake daga hannuwa sama zuwa wajen kafaɗu a ce Allahu akbar to fadar Allahu akbar din shine kabbara harama ba daga hannun ba daga hannun matsayin shi daban fadar Allahu akbar wannan shine kabbara harama shine farilla shine rukunin duk sallar da ba ai wannan ba to babu ita sallar ta baci kenan rukuni na uku malan yace wa qira'atul fatihati karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin hazwa wa narallin wannan shine fatihatul kitabi to karanta ta rukuni ne a cikin sallah duk sallar da ba a karanta ta ba daga farko a koda a cikin raka'a ɗaya ne ba a yi ta ba to babu wannan sallah domin babu wani rukuni daga cikin rukunin sallah na gaba war ruku'u yi ruku'u ruku'u shine sunkuyawa mutum ya dora hannayen shi akan gwiwoyin shi ya sunkuyar da gadon bayan shi ya sunkuyo ya daidaitu wannan shi ake ce ma ruku'u shi ma yin shi a cikin sallah rukuni ne wajibi ne za mu ji dalilin da yasa ya zama haka rukuni na gaba warrafa'u minhu daukakowa daga ruku'un in an yi ruku'un an daidaita cikin ruku'un an natsu a cikin ruku'un to kuma ba daga nan za a wuce sujada ba a sai a daukako tukunna a miƙe tsaye kyam wannan daukakowar wannan miƙewa tsayen ita ma farilla ce rukuni ne in mutum bai daukako ba daga sujadan nan daga ruku'un nan kurin sai islimiya ya wuce sujada to ya bar sallar shi tun daga nan ko kuma daukakowan bai daukako yanda ya dace ba yana dagawa bai gama miƙewa tsaye ba ma sai ya sake antayawa sai ya sake rintsinawa ya kuma tafi sujuda to ya bar sallar shi tun daga nan sallah ta baci kenan lalle ne sai an miƙe tsaye kyam bayan miƙewa tsayen ma sai an ba dan sakan sakan an samu natsuwa kowace gaba ta koma inda take daga nan sai a tafi zuwa rukuni na gaba shine wasujudu shine yin sujada menene sujada ne sujadan nan ana yin ta ne alal a'ra'i sab'a a bisa waɗansu gaɓɓai guda bakwai gaɓɓan nan guda bakwai lalle su tunkuyi ƙasa lalle su kasance suna kan ƙasa ko kan abin da yake kan ƙasa in mutum yana salla ne kan wata shimfiɗa ta darduma ko yana salla kan wata shimfiɗa ta tabarma ko dai wani wannan to lalle cikar sujuda waɗannan gaɓɓai bakwai ya kasance sun dunguri ƙasa sun dunguri ƙasa ba a ɗauke ko ɗaya daga cikinsu ba za mu ji waɗannan gaɓɓai guda bakwai ko kuma kada in manta kafin mu kai gurin ma bari mu ɗan faɗe su yanzu gaɓɓan nan guda bakwai an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma nuna su da nunin shi mai albarka ya ce fuska da ya taɓa goshi ya ce goshi kai da ya taɓa goshin sai ya haɗa da hanci ya ce goshi saboda haka gaɓa ɗaya ce in an dungura goshi ƙasa to nan kan ɗan toza-tozan hancin nan shi ma ya kai ya ɗan dunguni ƙasa kada a ɗage shi ba goshin kaɗai ake so a dungura ba wannan ɗan toza-tozan hancin shi ma ya ɗan dunguri ƙasa an fahimci wannan ko ɗaya kenan na biyu shine tafin hannun dama na uku tafin hannun hagu kun ga su ma a shimfiɗa su a kan ƙasa tafin hannun kurin banda nan gurin banda zira'i kada a shimfiɗa zira'i kan ƙasa wannan dai iyakar bakin tafin hannu da 'yan yatsu shi kaɗai ake shimfiɗawa kan ƙasa shi kaɗai ake shimfiɗawa ƙasa ba na ne kan ƙasa ba ko kan darduma kan abin shimfiɗa ne shi zai isa ƙasa amma wannan damtse zira'i shi a ɗage shi a ɗauke shi kada ya taɓa ƙasa kada a zuba ta ƙasa haka a ɗaga su sama an fahimci wannan mun samu uku na huɗu da na biyar su ne gwiwoyi gwiwar dama da gwiwar hagu su ma su tunkuyi ƙasa su dunguri ƙasa mun samu nawa kenan mun samu biyar haka ne ko na shidda da na bakwai can 'yan yatsun ƙafa manyan yatsun babban yatsa na ƙafa to cikin shi ake so a ɗan bankara shi haka ya dubi alƙibla cikin shi ya dunguri ƙasa kada a ɗaji ƙafafuwa kada kuma a ɗaji ƙafa ɗaya dukkan su ake so sai sun taɓa ƙasa dukkan waɗannan amma cikin aka fi so ya taba cikin in an dudara ta haka yayi amma dai cikin ake so ya taba inda larura a iya dorawa haka amma dai kada daje kafa ya kasance ba ta taba kasa ba kafa kuwa a wajen sujuda wayannan su ne gabai guda bakwai akwai kafar dama kafar hagu bi kenan gwiwar dama gwiwar hagu hudu kenan hannun dama hannun hagu biyar shida ke abin da ku shida kenan sai kuma goshi shika hada da goshi da hanci ya zama bakwai sune sab'atul a'ra sab'atu a'ra'i sake kira kuma a'ra'i sujud gaban sujuda wannan shine mafi cika ga sujuda duk sujudar da ba a yi ta haka ba to bata sujudantu ba bacin sujuda ko yana bata sallah Allah ya kyauta abu na gaba daga cikin rukunnan sallah shine al-i'tidalu i'tidalu minhu samun daidaituwa a wajen tsayuwa a wajen ruku'u a wajen zama a wajen sujuda ayita cikin daidaituwa akwai bambanci tsakanin daidaituwa da natsuwa daidaituwa shine tsayuwa misali a wajen tsayuwa tsayuwar da ka hangi mutum ko daga nesa zaka gane wancan tsayuwa tsayuwa ce ta sallah amma in mutum tsayuwa yake ta shakatawa ko tsayuwa yake na jira a kawo mai canji ki da ga dan dogara kan kafa daya ya dan waskace waje daya irin wannan ba ita bace tsayuwa ta sallah tsayuwar sallah sai an daidaitu an miƙe kyam kowace gaba ta tsaya a matsayinta yanda duk wanda ya hango zai tabbatar da wancan sallah ce misali kenan irin tsayuwar soja idan soja ya kame ya miƙe ya kake kallo daidai take da sauran tsayuwa ta yau da kullum ba ya take da sauran tsayuwa ta yau da kullum ba in soja baya cikin uniform yana cikin kasuwa ya je cefane irin tsayuwar da yake a gaban mai cefane in ya sa uniform yana bariki a gaban commander ko a gaban wata tuta ya kame irin wacce tsayuwa yake yi ashe haka bambancin tsayuwa kenan duk tsayuwa tsayuwa ce amma akwai bambanci to haka kai ma sojan musulunci sojan sallah tsayuwarka cikin sallah ta bambanta da tsayuwarka wacce ba ta sallah ba kai tsayuwa wacce yake ka tabbatar kana tsaye ne gaba ga zatin ubangijinka domin wal musalliyu la jirafahu mai sallah yana gani ne da ubangijin shi kamar yanda soja yake kamewa ya sara ya mimmike ya canza tsayuwa in yana ina in yana gaba ga komandan shi in yana gaba ga shugaban shi in yana gaba ga abin girmamawa to kai ma ka canza tsayuwa ka gyara tsayuwa ka kame an gane wannan ko gaba ga ubangijinka tabaraka wa ta'ala wannan shine al-i'tidal sannan malam yace walajalatu baina sajdataini in an yi sujada ta farko farilla ce rukuni ne tun an daukako daga wannan sujada to a zauna tukunna har a natsu sannan a koma ta biyu wannan shi ma farilla ne kada mutum ya koton kurciya ake cewa ko ya dan dago kanshi sama haka kurin kuma ya sake maidawa a'a sai ka zauna sai duwaiwanka ya dunguri kasa ko ka nada kafarka ta hagu ka zauna kai sai dai ka zauna zama sai ka zauna cikakken zama to wannan tasowa ka zauna shi ma farilla ne in ba a yi shi ba ana dungura goshi kasa ji da farko aka dan daga sama aka kara maidawa har yanzu sujada ɗaya akai har yanzu sujada ɗaya akai ba a yi ta biyun ba sai an koma an zauna an natsu sannan a dawo ta biyu wannan daukakowar wannan tashin shi ma farilla ne rukuni ne daga cikin rukunnan sallah da sallar da aka yi babu wannan sallar nan ba ta sallantu ba rukuni na gaba malam ya ce waqtu manina natsuwa shi ne samun natsuwa na ce akwai bambanci tsakanin daidaituwa da natsuwa mutum ya yi iya daidaituwa a tsaye amma ko babu natsuwa misali yana na a tsayen yana iya soshe-soshe ko yana yan waige-waige ko yana yawan motsa gaban shi kaga wannan an sami ya daidaita kashi kem ya miƙe amma me ba a samu natsuwa ba ita ma natsuwa rukuni ne mai zaman kanshi farilla ce mai zaman kanta sai an natsu duk wani motsi in ba motsin sallah ba to kada kai wani motsi da ya saba motsin sallah wasu ɗan soshi soshi wani ɗan karerewa kada a irin wannan sallah ce ta munafikai wa iza qamu ila salati qamu kusala in suka tashi za su yi sallah sukan tashi ne cikin kasala cikin jinjiki a mokaɗe a yatsine to kada irin wannan sallah sallah ce ba amsassa ba ita kuma natsuwan nan ana so a same ta ne fi jami'il arkani cikin dukkanin rukunin sallah a tsaye kake a same ka cikin natsuwa kayi ruku'u ne a same ka cikin natsuwa za ka ɗauka ko daga ruku'un ka ɗauka ko cikin natsuwa ka tafi sujuda cikin natsuwa ka dawo ka zauna cikin natsuwa tun daga farko har ƙarshe ana da buƙatar a yi sallah cikin natsuwa kada ka zo kana sallah kamar kana gudu baje 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 ruku'u da sujada da wane ne a gurguje irin wannan sallah ba ta yi ba an gane wannan ko sai an samu natsuwa ga dukkanin rukunin sallah komai a yi shi dake dake kalle ni ne muna misali dazu jiyan da soja yake kamewa gaban shugaban shi ka nemi natsuwa a wannan ko kyafta wani bai daga ko kyafta ido bai dan natsuwa haka ake so in ka tsaye gaba ga ubangijinka kai ma ka zamo duk wani motsi wanda ba na sallar nan ba to sai dai wanda ya zama dole sai wanda ya zama dole amma ka tattara hankalinka ka tattara jikinka ka tattara gabanka ka miƙa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka sani kana tsaye ne gaba ga mahaliccinka Allah ya taimake mu rukuni na gaba yana lissafa mana rukunan ne zai dawo ya ƙara maimaita mana su tare da hujjojin da yasa malam yace waɗannan rukunai farilla ne yace muna in ba su babu sallah rukuni na gaba yace wa tartibu jiranto aikin sallah daga kabbara harama sai karatun fatiha da ka gama karatun fatiha kayi surar sai ruku'u da kayi ruku'u sai sujada ka jiranto su haka misali kada ka samu daga sama in ka zo ka ce ka karanta fatiha sai ka ce to bari in yi sujada sai ka gamo sujada sai ka dawo kuma kayi ruku'u dukkan su dai kayi amma baka jera su ba to jiranto su kamar yadda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jiranta su wannan shi ma farilla ne sai kai kamar yadda kaga manzon Allah yayi ko kuma kamar yadda aka rubuto manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa sallam sannan ne take zamowa sallah afsassa tartibi sai rukuni na gaba wa tashahhud al-akhir haka nan tahiyya ta karshe ba dukkanta ba ba dukkan tahiyar ba wani ba'ari na tahiyya ta karshe wacce ake yin sallama a cikinta tahiyyar da ake yin sallama a cikinta to daidai inda ake sallama shine farilla amma da farko sai da ake karatu tahiyya to ana cikin abin nan ne sunna ne karatu tahiyya sunna ce zama domin karantawa sunna ne daidai lokacin da ka fara assa da ka ce to zaman ka yanzu ya tashi daga sunna ya koma na farilla domin ita ma sallama farilla ce Allah ya taimaka malam yace wal julusu lahu zama domin yin wannan sallamar ma'ana yin sallamar daga zaune shi ma rukuni ne sharadi ne malam yace wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam anan fa ya saba malaman malikiya malam yace shi ma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rukuni ne daga cikin rukunin sallah malaman malikiya suka ce sunna ce yi wa manzon Allah salati a tahiyya ta karshe wallahu a'lam shi malam yace wa taslima tani da sallamo min nan guda biyu wanda ake yi assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah su ma malam ya ce farilla ne nan ma ya saba da fahimtar malaman malikiya su sun ce sallama ɗaya ita ce ta farillar assalamu alaikum ka gama da farilla ko assalamu alaikum wa rahmatullah farilla assalamu alaikum wa rahmatullah sunna an fahimci wannan ko to amma nan domin malam mutumin shafi'iyya dai yace duka guda biyan farilla ne in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka karo ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya taimake mu to wayannan sune rukunai guda 14 da malam ya lissafo yace dukkanin su farilla ne cikin sallah sallah sai an samar da wayannan take zamowa sallah duk sallar da aka bar wani abu daga cikin wayannan matukar akwai ikon da za a yi wannan abin to wannan sallah bata sallantu ba wannan sallah bata zamo amsassa ba an yi dai exercise an motsa jini amma gurin Allah ba sallah bace matukar akwai ikon da za a iya yi sai dai inda larura al-laruratu tabihu al-mahzurat inda larura kuma sai a yanda ya sawaka sai abin da ya sawaka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ba wani abu sai gurgudu abin da kake iyawa to Allah ka mu ikon yi to sai malam sai ya koma cikin wayannan rukunai da ya karanto muna guda 14 din nan inda dama ya ce zai fadi mana rukunan sallah ne tare da dalilai to zai biyo su kuma ɗaya bayan ɗaya yana kafa muna hujja da ayoyin alqur'ani mai girma ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka nuna wannan abin farilla ne da suka nuna wannan abin lalle sai da shi ne sallah za ta inganta domin ba a yin kwai sai da zakara wani malami kurin bai tashi ya ce abu kaza farilla ne sai in yana da madogara madogaran nan ko daga muzdarai ne guda biyu ya samu daga alqur'ani mai girma ne ko ko daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne mabubbuga guda biyu ta shari'a idan haka malam zai dauko ɗaya bayan ɗaya in ba mu manta ba rukuni na farko da malam ya fara faɗi mana shine cewa yin sallar daga tsaye farilla ne rukuni ne da aka sai ce ar-rukunul awwal rukunin farko shine al-qiyamu ma'al qudrati yin sallar nan daga tsaye in dai akwai ikon da za a yi sai in babu ne kuma to shikenan sai a yi yadda ya samu wani dalili ne ya sanya malam ya ce wannan rukuni ne ya ce har in ana da iko a yi sallar daga tsaye ba a yi ta daga tsaye ba babu ita to ga hujja ƙauluhu ta'ala faɗar Allah maɗaukaki inna Allah yake cewa can cikin suratul baqara aya ta 238 Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin hafizu ala salawat ku tsara lokutan sallah ku yi kayan sallah akan lokaci kowace sallah ku yi ta cikin lokacinta wa salatul wusta da sallan nan mafificiya da sallan nan mai yawan lada sai Allah ya ce mai wa qumu lillahi ku tsayu kai aka ce ku tsayu lillahi saboda Allah ku tsayu dan girmama Allah qanitina kuna masu tsantsanta da kawuna kuna masu tawaru'u a gaba ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala ibn abbas ya karanta wannan wa qumu lillahi sakitina ku yi shiru in kuna sallah kada ku yi surutai kada ku yi maganganu kamar yanda ya gudana farkon musulunci in ana sallah ana yi ana labari kuna cikin sahu kuna sallah amma kuna tattauna al'amarin kasuwa har sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu wannan aya ma'ana qanitina dinnan ai sakitina ku tsayu ku yi sallah saboda Allah kuma kuna masu yin shiru daga nan sai aka hana magana cikin sallah sai kadai abin da ya shafi sallar Allah ya taimake mu wannan hujja da a fahimtar malam ita ce hujja akwai wasu hujjoji sai dai malam ya takaita akan wannan da ganin cewa ta isa ta zama hujja alhamdulillah mun gamsu to sai magana kabbara harama mala yace ita ma rukuni ce in akai sallah ba ai kabbara harama ba babu wannan sallah kabbara harama kabin muka fidi dazo ita ce kabbar nan ta farko wacce da ita ake fara sallah Allahu akbar daga hannaye din nan ita kabbara fadin Allahu akbar din ba daga hannun ba shine farilla menene yasa malam yace ita ma farilla ce alqur'ani ne ko hadisi malam yace a hadisi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace tahrimu ha at-takbir wa tahlilu ha at-taslim abinda ke haramta duk wani abu wanda yake ba jinsin sallah ba kabbara harama da kai kabbara harama to duk wani abu wanda ba jinsin sallah ba yanzu ya zama harama haramun ne ka ci goro haramun ne ka sha ruwa a daidai lokacin nan haramun ne ka yi waige-waige haramun ne ka yi hira da irin waɗannan ababe haramun ne aikin sallah kadai za ka yi da kai kabbara harama to shike ne ya haramta ma komai wata haliluha abinda ke halatta maka kuma ka koma huddodinka kuma na yau da kullum at-taslim shine sai kai sallama da ka ci assalamu alaikum shikenan ka gama sallah ka shiga kuma duk abinda zaka yi ka ci gaba da yi to wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yace ana haramtawa mutum wasu aikace na al'ada waɗanda ba su shafi sallah ba da zaran yayi kabbara harama sai malam yace hujja ce mai nuna matsayin kabbara harama babu shakka tana daga cikin rukunai na rukunan sallah kenan in mutum bai yi ta ba bai kabbara harama ba ashe har yanzu bai shiga sallah ba kenan da ita ake shiga sallah da wannan kabbara harama ake shiga sallah idan mutum bai yi ta ba kenan bai shiga sallah ba Allah ya taimake mu to kafin mai nisa a kafin mai nisa mu sani ba ko za mu sami shiga ba amma akwai abin da malamai ke tattaunawa dangane da wannan mas'ala inna malam yake lissafo muna waɗannan farillai na sallah arkanu na sallah har guda goma sha hudu in muka lura muka karanto su bai ambaci niyya ba bai ambaci me ba bai ambaci niyya ba dan menene bai ambaci niyyar ba manta waye da ita ko kuwa bai dauke ta cikin rukunin sallah ba ko kuwa bai dauke ta cikin farillan sallah ba ba haka bane da dukkanin tunani ba wai ya manta da ita ma'ana bai dauke ba wai bai dauke ta cikin farillan sallah bane ba tana ciki sai dai akwai masu ganin ita niyya wani kauli ne da ake kudurta shi a zuci ba aiki ne wanda ake da harshe ba ba aiki ne wanda ake da gabbai ba to wasu suna ganin duk aikin da ba da gaba ake yin shi ba domin shi ma harshe gaba ne duk abin da zakai da harshe da wata gaba kai to duk abin da ba da harshe ake yi ba ma'ana ba wani aiki bane za a iya ganin motsin wata gaba wajen aiwatar da shi to ana daukar shi kenan wani abu ne ba rukuni ba sai a ce mai farilla ce ba rukuni ba sukan bambanta tsakanin rukuni da farilla to ina tsammani ko muna tsammani wannan shi yasa malam bai zo da ita cikin waɗannan ababe ba ko kuma ajizanci na dan adam domin shi ma malam marwacin littafin nan mutum ne dan adam ne ko ba annabi bane komai na iya faruwa wallahi a'lam Allah ya taimake mu na'am sai malam yace to bayan kabbara harama wa qumu lillahi kanti ba tsayuwa sai kabbara harama shine abinda ke farkon haranta sallah shine at-takbir abinda ke halatta ta at-taslim wa ba'daha malam yace to bayan an yi kabbara harama kafin a soma karatun fatiha akwai al-istiftahu al-istiftahu addu'a da ake dan bude sallah to kada mu dauka ita ma farilla ce dan haka malam sai ya nuna mana yace a wa huwa sunnatun ita wannan addu'a sunna ce malam ya tuna ta da mu ne dan yin matsayin ta amma ba yana nufin ita ma farilla bace da haka ya bambanta ya ce wa huwa sunnatun ita sunna ce menene istiftahi din nan in an yi kabbara harama kafin a fara karatun fatiha akan ji liman ya dan yi shiru ko kuma akan ji mai sallah shi kadai ya dan yi shiru a daidai lokacin kafin ya kabbara harama to addu'a ce ake daidai wannan lokaci wace irin addu'a ce akwai ruwayoyi da dama amma malam ya zabi wannan qal qaul yace shine kace subhanaka allahumma bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka an gane wannan ko subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka tafi sauki akwai tsoron wanda ba wannan ba in wannan da aka yayi an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi an tambaye shi kuma saboda an ga yana yin shiru din an yi kabbara harama yace ga abin da yake cewa to wannan sunna ce cikin sallah a fahimtar malaman Shafi'iyya ba dole bane an fahimci wannan ko in ba abatta ba in akaba ayita ba sallah tana nan ba abin da shafi sallah din an yi ta an samu ƙarin lada to malam sai fassara mana ma'anar ma wannan addu'a in mutun ya karanta ta me yace ne ya kamata mutum mai takunsa sai ya ce wa ma'ana subhanaka allahumma ma'anar wannan kalma da ka fara faɗa subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ai unazzihuka ina tsarkake ka tanzihul la'iqu bi jalalika tsarkakewa wacce ke ta dace da girmanka tsarkakewa irin wanda ya dace da kai shine ma'anar wannan subhanaka subhanaka allahumma ya Allah ina tsarkake ka irin tsarkakewa ta dace da kai wa bihamdika ma'anar bihamdika kuma ai as-sana'u alaka ina yaba maka dukkanin yabo ya tabbata gare ka ya Allah wa tabarak ismuka ma'anar tabarak ismuka ai albarakatu tanalu bi zikrika albarkoki suna samuwa ne in an ambace ka duk inda aka ambace ka to albarkoki suna tattaruwa a wannan guri wa ta'ala jadduka me ma'anar ta'ala jadduka ai jallat azamatuka girmanka ya bayyana girmanka ya buwaya ko ina girmanka ya kai ma'anar la ilaha ghayruka ai la ma'buda fil ardi wala bis sama'i bihaqqin siwaka ya Allah ai babu wanda ya cancanci a bauta mai a ƙasa yake ko a sama yake bauta wacce ke ta cancanta in ba kai ba ya Allah to shine ma'anar wannan addu'a in an yi kabbara harama akan yi ta amma asirce ake yi dan haka aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi asirce haka sahabbai suka riƙa asirce haka kuma malamai suka karantar ana yin ta ne a asirce Allah ya taimake mu daga nan sai a fara karatu a wasu mazhabobi banda malikiya in za a fara karatun fatiha akan fara da ta'awizi da basmala ma'anar ta'awizi a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ayi basmala a ce bismillahir rahmanir rahim sannan a fara karatun fatiha waɗansu kuma suka ce banda ta'awizi amma dai ana karantawa ne da basmala domin a fahimtar su basmala bismillahir rahmanir rahim dinnan aya ɗaya ce cikin ayoyin fatiha domin yanzu haka in ka ɗauki alkur'ani irin bugun madina ɗin nan duk wanda ka ɗauka ka buɗa ɓangaren fatiha za ka ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim ya ga an sa aya ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin ya ga an sa aya biyu haka ake lissafawa ina fata an gane to mafi yawa Shafi'iyya sun ce basmala aya ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha amma banda ta'awizi to waɗanda ma suka ɗauka har da ta'awizi ɗin to duk haka malam sai ya shasha koli sai ya faro tun daga can an gane wannan ko sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ana iya farawa da shi in zaka fara in ka fahimci haka amma mu dai ba fahimci wannan ba ba ma farawa da ta'awizi mu anan Afirka ta yamma fahimtar mu bata fahimci wannan ba malaman mu basu kartar da mu wannan ba to in ma mutun ya karanta din menene ma'anar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana a'udhu ma'anar a'udhu ai ma'anar shi aluzu aluzu ina neman kariya wal altaji'u ina labewa ina labewa wa atasimu bika ina neman kangiya daga gare ka ya Allah ya kai Allah mene shaitan rajim daga shaitan jefaffe me ma'anar shaitan rajim shaitan arrajimi me ma'anar rajimi al-matarud korarri wanda aka kora al-mubta'id ar-rahmatillah wanda aka nisanta shi daga rahmar Allah la yarudduni fi dini ka kare ni kada ya cutar da ni cikin addini na wala fi duniyaya kuma kada ya cutar da ni a rayuwata ta duniya shine ma'anar a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai na gaba wannan an yi ittifaqi gabaki daya rukuni ne na sallah shine qira'atul fatiha ce karatun fatiha karatun fatiha shi wannan rukunin rukuni ne wancin ta'awizi ba farukuni bane ba cikin rukunai wa asali wa in sabu zai cikin mustahabbai ba bari har ya zama sunna an fahimci wannan ko yawa baya daga ciki abinda ke ciki dai shine karatun fatiha daga kabbara harama sai me sai karatun fatiha da wancan addu'a da ake istiftahi ita an ittifaqi malamai sun yi ta sunna ce amma ta'awizi ba dukkanin malamai suka tafi da cewa sunnan ne ba ina fata an gane ko da mu dauka daga kabbara harama sai me sai karatun fatiha muna layi ne abinda ya shafi ma'ana farillan sallah rukunnan sallah dan haka malam yace wa qira'atul fatiha rukunu kuma sai ya bambanta karatun fatiha rukuni ne fi kulli raka'ati cikin kowace raka'a kuma cikin kowace raka'a yan karta fatiha me yasa malam ya faɗi wannan ai kama sabata fi hadisin wannan ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna manzon Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga dukkan wanda bai karanta fatihatil kitabi ba a wata riwaya man lam yaqra bi ummul qur'ani wanda bai karanta ummul qur'ani ba dan haka ana ce mata fatihatil kitabi ana ce mata ummul qur'ani duk sunayenta ne ya ake karanta fatihan nan to gashi nan malam sai ya dora ya fara daga bismillahir rahmanir rahim sannan ya fassara mana bismillahir rahmanir rahim din nan sannan ya ci gaba har izuwa abin da ya shafi ita karatun fatihar alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim zuwa karshe dai Allah ya taimake mu to mun taho ga kuma lokaci ya taho mun gangaro shi ma lokaci ya gangaro muna tafiye da shan kanmu to haddi ga can yayi kika kai tsara bakin boda da haka sai mu hakuri mu bashi lokaci shi ma a lokacin shi ne mu bashi lokaci ma haɗa karo na gaba in Allah tabaraka wa ta'ala ya so zamu dakata anan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu sati bi kenan na gaba ko yawa to sai mu dora daga inda muka dakata din a cikin shi wa littafi mai albaraka wato usulul salata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albaraka ga abin da muka karanta ya babu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka nuna muna gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna muna bata bata ne ka ba mu ikon guje mishi ka shirye da mu akan hanya ta gaskiya ya Allah Allah ka kare kasar mu daga fitintunu ya Allah Allah ka kare wannan kasar ta mu daga fitintunu ya Allah wannan yanki namu Allah ka kare mu daga wannan fitintunu ya Allah Allah ka ka mana zama lafiya ya Allah Allah ka ka mana zama lafiya ya Allah yankin arewacin Najeriya arewa maso yamma arewa maso gabas tsakiyar Najeriya fitintunu sun yawa Allah ka ka mana wannan fitintunu ya Allah dukkanin duniyar musulmi inda ake fama da matsaloli Allah ka kawo sauki ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama duk abin da yafi karfin mu ya Allah ka fi karfin shi Allah kai mana magane shi duk abin da muke nema na alkhairi Allah mun tabbatar kana da dubin shi Allah ka tsada mu da shi duk abin da yake ba mu tsoro na sharri Allah ka kare mu daga gare shi duk abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah kai mana magane shi Allah kai mana magane shi Allah ka zama da mu lafiya Allah ka kaddara muna daga cikin bayan cikin aljanna gobe kiyama Allahumma rabbana atqina taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha faghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbana ghfir minna innaka antal wahhab al-fatih alhamdulillah